Rahotanni da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje da ta Amnesty International suka ruwaito da bayanin sakamakon bincike da suka gudanar akan gidajen yare a Najeriya ne ya jawo hankalin gidauniyar Conrad Adenauer Stiftung. Har ta shirya wannan taron da ya dalilin hada ƙwararru a fannin kada haƙƙin bil'adama da na tabbatar da walwalar fursunoni da kuma na jami'an kula da gidajen yare. Vladimir Craig shine shugaban gidauniyar Conrad Adenauer Stiftung a Abuja.
If you compare Nigerian prisons with, for instance, U.S. or European prisons, you will realize that those prisons abroad have a completely different standard.
Craig ya ce, idan kika duba ko kwatanta gidajen yari da ke kasar Amurka da na kasashen Turai, za ki ga wagegen bambanci da waɗanda ke Najeriya wajen yanayin tsafta da kyau da kuma yadda ake kare haƙƙoƙin fursunonin da ke amfani da su. To wane mataki za ku ɗauka wajen taimakawa gidajen yarin?
We as a German foundation, our mandate is to bring together stakeholders.
A matsayinmu na kungiya daga kasar Jamus, huriminmu shine mu kawo masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin rumfa guda inda za a tattauna tare da yin muƙabaloli na samun hanyoyin warware matsalolin. Daya cikin abin da ya ɗauki hankali a taron shine batun cinkoso a gidajen yarin ƙasar, wani abu da shugaban hukumar kula da gidajen yare Ahmed Jafar yace tuni har sun fara ɗaukan mataki.
Kuma gidan yare saboda irin kulawar da ta samu a ƙarƙashin wannan gwamnati ta President Muhammadu Buhari, mun yi ginoni da yawa. Tan ginonin namu yawancin husun gidajen yare mu sun kai shekara 100, kuma ginonin da muka iske na laka ne. To yanzu ne muke canji da wannan gwamnati, don mun samu gwamnati mai kula wadda kuma ta ga cewa ya kamata ta canza yanayin gidajen yare. To kuma mun gina da sauransu har muka hito da wani gidan yare wanda muke kira 3000 capacity, mai daukar mutum 3000. Muka yi komai a ciki da sauransu, gina ce ta zamani da sauransu wadda za ta ba da daman mutane su zauna ba cikin kunci ba, cikin zaman lafiya da mutiya kali kamar suna gidajensu.
Daya cikin waɗanda suka halarci taron kuma shugaban Jamo Foundation Muhammad Jamo Yusuf ya tsokaci akan taron.
To na farko dai babu abin da zamu fara face mu fara godewa ita wannan kungiya ta tsohon shugaban kasan Jamus, wato Conrad. Kuma bayan haka wannan abu ne wanda yake da kyau, kuma abu ne wanda ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi dubai a kan shi. Duk irin kungiyoyi waɗanda suke da irin wannan tunani ya kamata a haɗe su, a yi amfani da su, a yi aiki da su, domin su a ƙasashensu sun yi abubuwa wanda ya kawo ci gaba, kuma sun san yanda ake samun ci gaba. So samun su suna da sha'awar shigowa cikin Najeriya abu ne wanda mu ma zai ƙara haska mana fitila na yanda ake yin abin domin kuma mu samu sauƙi a kansa.
Gidauniyar Conrad Adenauer Stiftung ta yi shekaru 64 tana taimakawa ƙasashe sama da 100 a hanyoyi daban-daban na gudanarwa a duk faɗin duniya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.